Babban mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya Shehi Akinwumi ya tabbatar da cewa coach na kungiyar kwallon kafar samari yan kasa da shekara 17 ta kasa wato Golden Eagles Emmanuel Amunike zai ci gaba da rike mukaminsa. Amunike ya jagorancin Eagles wajen samun nasarar kare kofin na duniya bana a gasar da aka yi a kasar Chile a cikin wannan wata. A wajen wata liyafar cin abincin daren da aka shirya ma ƴan wasa da jami'an da suka jagorance su, Akinwumi ya ce hukumar ta NFF ta yarda cewa Amunike zai ci gaba da zama kan wannan mukami domin renon sabbin ƴan Golden Eagles da za a ɗauka, waɗanda kuma a shekara mai zuwa za su fara shirin gasar cin kofin Afirka da na duniya na matasa ƴan ƙasa da shekaru 17 wanda za a yi a shekarar 2017. A lokacin da yake bayyana dalilin haka kuma, Akinwumi ya ce hukumar tana so ne ta kyale masu koyar da wasanni na kowane matsayi su saba da tsarin matsayinsu tare da yin aiki da juna sosai. Te da mai koyarwa na yara na iya sauya matsayi zuwa mai koyar da manya a cikin sauki. Yace babban abin da suke son yi shine karfafa bunƙasar wasan ƙwallon ƙafa na matasa da yara a ƙasar baki ɗaya.